matakin na gwamnati na zuwa ne bayan da wasu kasashe suka sanar da daukar sauraron matakai kan matafiya daga China sakamakon ci gaba da yaduwar cutar ta COVID-19 a kasar. Gwamnatin Ghana na bukatar gwajin COVID-19 ga dukkanin baki daga China da zarar sun sauka a filin sauka da tashin jiragen saman kutuka dake Accra babban birnin kasar ba tare da sun biya kuɗin gwaji ba. Kazalika mazauna China din da suka sauka a filin ana bukatar takardar shaidan gwaji ta PCR dake nuni da cewa ba su dauke da cutar, amma ya kasance an gabatar da takardar sa'o'i 48 kafin tashin su daga China. Sai dai kuma sanarwar na gwamnati na bukatar da matafiya daga Ghana su dakatar da tafiya zuwa China har sai in tafiyan nasu na da muhimmanci sosai. Masana ta fannin kiwon lafiya a kasar sun jinjina wa gwamnati bisa wannan mataki da ya dauka, inda suke bukatar da ya kuma maida hankali ma akan wasu iyakoki musamman na kasa, saboda Ghana na fama da matsalan karancin al'umman da suka karbi allurar rigakafin COVID-19. Dr. Imuru Faisal babban jami'i ne a sashen kula da masu fama da cututtuka masu yaduwa a kasar.
Ba effort kawai yace aiki sa mataki ba, ta wurare da zaman to kuma mutane sun yasu bi ko garin ga yace ne mu waje matakin da zaman to kaman za mu check mutane za su shigo suna da corona ko ba su da corona, amma dai inda mutane da dama ke shigowa shine daga effort a wanga mataki ya taimaka ma miliyan Ghana.
Ko shin wannan mataki zai iya janyo cikas ga masu harkar kasuwanci dake kai da kawo a kasar China? Wannan ne tambaya da na yi ma Shuaibu Abubakar, masanin harkar tattalin arziki a inda yake cewa
na shakka babu ko ya dai ya kawo wani tangarda kadan cikin lamarin kasuwanci, amma lamarin lafiyan bil'adama kuma shine mafi muhimmanci. Annoban corona nan ya fara kamari kuma kasan China, sai kasashen duniya da dama suna takasan san wurin zuwa kasan nan na China. Yau inda kasuwanci ta kai ta duniya, albarkacin na'ura na computer ya bari abubuwa sun yi zuwa da sauki kadan. Mutum kai ka zamna ganan ga kai ka order kaya daga China kuma a zo maka da shi a gida. Ina ga wayanda da suke zuwa sun yi amfani da irin wanga hanya don saboda dai ya kawo sauki kadan cikin lamarin, amma shakka babu tunda yiwa sun saba zuwa ne dole ya kawo wani mushkila kadan cikin lamarin.
To ko ya al'umma suka ji da wannan mataki da gwamnatin Ghana ta dauka?
Sunana Salu Isa. Wannan mataki ne gwamnatin dauki kuma mataki ne mai kyau sosai, domin wanga abu da ya zo farko mun ga yanda yayi, to gashi kuma muna jin alama kaman ce ga yanzu kuma ya sauko. Gwamnati ya dauki matakin da zai kare mu, zai muna kariya kan wanga mu, ashe ba abin da ya kamata mu duka mu yi wasa mu shi bane. Saboda shi mataki ne mai kyau kwarai-kwara, ni ma na goyi bayan haka.
Ni ne Muhammad Sani Baba Adakawa. Gwamnatin Ghana ya kokarta kwarai ga abin da ya zo mana da shi. Ai mu ma za mu shiga ga wannan abin da ai gwamnatin China ba zai yarda ba, mu ma muna kare kanmu ne, wani ba wani matsala bane.
A baya-bayan nan ma sai da hukumar lafiya a kasar Ghana ta yi gargadin cewa rashin karban allurar rigakafin cutar COVID-19 na barazana sosai ga sashen kiwon lafiya a kasar, musamman in wata nau'in COVID-19 ta shigo a kasar. Kasashe da dama dai na ci gaba da bayyana damuwarsu matuƙa bisa ci gaba da yaduwar COVID-19 a kasar China da kuma rashin samun gamsassun bayanai game da cutar daga hukumomi a kasar. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.